أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قراتمنا القراءة الرشيدة من الجزء الثاني كو تو إنا نظام تشي الأمانة كنز نعم جاري سينكو مشابيو زي 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 zai زي 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 sariyun to zamu ga shi a cikin jumla da yastajidi ay talabul musaada yana neman taimako shine yastajidi alhaja bukatuwa iltaqata ya tsinta iltaqata yaltaqitu iltaqit alluqta tsintuwa mu'jabun abin ban sha'awa abin da yake abin da aka ba sha'awa alkira'u shine haya akraitu albayta hadha albayt lilkira' gidan haki nan ba alhiyaka wannan in saka ne muhaka shine kwaikwayon abu ko kuma masdarin alhiyaka saka ratibun shine kamar albashi ko kuma wani abu da zai rinka faruwa akai akai ragabin shine yalwa takaddama gulamun sagirin fitariki wani yaro ya gabato cikin hanya watan ya kama hanya yana tafiya to sai gabato ila sariyin marin bihi zuwa ga wani mawadaci da ya wuce shi wastajidahu sai ne mutaimakon sa shi amin da ataye ne mutaimako ya bashi wani abu na kyauta ya sudubi ya hajjata wanda zai biya bukatun sa da shi fa atahu kitchen sai bashi kaman kace kwandala jamin shi kurush fa akhadahu alwaladu sai yaron ya karba shakirin yana min godiya wada alahu bil khairi masa addan alheri alama jada bihi bisa ga abin da ya masa kyauta min al ma'ruf aga jada kyauta ta wake ko wannan mubtada sariyu min asabi khatawatin bayan wannan mawadacin ya wuce yaron ya yi nisa da yaron nan na wani stako sakata kisu mu kudi sai buhun kudin sa ya fadi kis buhu wara akul gnamu sai yanan nan ya ganshi ku duba can baya an ce takaddama gulamun kun gani takaddama gulamun na kira ne ko amma cin sai aka kawo shi marifa aka ce mene wara akul gulamu to wancan yaron da bayan shi yake ne Allah al'anan ana ce mutal lil ahdi azzikri allil ahdi zikri watan in kaga an kawo wani kira gaba sai aka kawo kara kawo kalma amma ka samu ta ma'rifa to sai ka ce mutal allil ahdi zikri inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asafir aw nur rasula wannan manzan ne da Allah ya turo shi farko shine fir'auna ya saka masa ana ce muta'al lil ahdi dhikri an ga suna wanda aka riga aka san shi aka ambato shi a baya mun gane ko to sai ga kudin shi wa huwa yaskudu yana fadi a jikansa famasha sai tafi walta kata sai tsinta wajara lahu sari ya gudu wajen modacin nan musriyan yana mai sauri wa kaddamu hu ilaihi sai gabatar da kudin ka'ilan yana mai cewa hadha kisu nuguri ka ya sayyidi wannan buhun gudun ka ne ya shugabana sakata min ka wanda ya fado daga gare ka bal taqabtu husain fal taqabtuhu ya kamata akwai ta umu fal taqabtuhu sai na tsinto shi waje take bihi ilaika nazo muka da shi fa khadha sayyidu minhu kisa sai wannan mai gidan ya karbi buhun nan mu'jaban yana zantuwa mai abun ban sha'awa bi amanati gulamin da amana irin na wannan yaro faqir mithlihi talaka irin sa wa kada sai ce atuhibbu ya bunayya an takuna mukafa'atuka minni ala amantika shin kana san sakamakonka ya zama da gare ni kan amanarka an utiyaka nukuda in baka kudi ne awajidaka amana ko kun baka ka samu ka aiki awajidaka amana ko samu ka aiki ne wanne ka so mu ne za ai kudi kawai kudi kawai fa kada sabi sai yaro ya bude wake ci alamalu ya sayyidi a aiki da nake so mu gida da kasabil aish domin neman abin rayuwata khairin min nukudin shefa alheri fiye da kudi a khudha wanda zan karba fanaqadahu sari'an fatanfadu sari'an sai ya kare ma indakum yanfadu ma indallahi baqin wa tabqa hajati kuma sai ya kare nan da wuri buƙatuwa ta kuma ta tabbata fasarar sari ijabatu an san da yaron ya bayar sai ya faranta mu wannan modaci rai kamar saratu amanatu kamar yanda amanarsa ta faranta masa rai wa akhadahu tilmidan bil kira sai dauke shi dalibi amma na haya fa kaga za idan ka biyin shi kenan at the same time yana samun dan kudi at the same time kuma yana koyan karatu kaman yadda gwamnati tukan dauki dalibai da a ba scholarship gashi shugaban namu an sun yi karatu abin nan cikin arha amma gashi sun zo suna tukar da zamanin kuma kai Allah ya shirya ya ta'allamu al-hiyaka fi mahafitin lahu zai je koyi saka a wata masana'antar saka wa ba da sayyina kala'ila bayan ɗan ƙananan shekaru kaga kala'ila ba ce kala'ilan ba saboda mini fa'il ko sara zalika sabiyu mun nuna sarbi kenan sara zalika sabiyu min amhadil ummali kai sai ga yaron nan ya zama mafi kwarewan ma'aikata fil masna a wannan masana'antar wa aksarihim ratibun kuma wanda ma fi salbashi wa akhiran tawalla riyasatal amali kullihi kai a karke ma shine ya zama ya jibanci aikin gurin gabaki da shugabancin gurin gabaki da bi sabbi maharati saboda kwarewan sa wa ikhlasihi da kuma ikhlasin sa wa amanati da amanan sa wa asha fi khabdin min al aishi yana yi a cikin sassauci na rayuwa waragadin da kuma yalwa annamiru da misa shine annamiru yaftarisu yana farauta adhakhmu mai kauri mai kiba ko kauri farisa shine pray abin farauta pray farisa shine farisa ba mautin guri arqab shine mai zane zane arqab ko kuma dark blue mai walke mai yi na mai shining arqad kin annamiru haywanin yashbu al-qad damisa wannan wata dabba ce wanda ta yi kama da kyanwa fi khilqatihi a wajen haditharsa walakinahu akbaru jisman siri tafi magiya girman jiki wa aksaru quwwatan kuma tafi ta karfi hatta innahu la yaftarisu al-qawiyya min al-insan kai mata kai ma yakan farucika karfin mutum daga mutane wa dhakhman min al-haywan da kuma dabbobi masu kauri wa kullu makhluqin yafiru minhu kowani halitta yana gudu daga gare shi matara a wani lokacin da ya gan shi kun san in dai hawa ice ne ka ce wai zaka hawa ice ka gudu mishi to ai shi kaman ka kai shi gida ne ma inda gudu ne akan bishiya yana da wannan gaskiya da annan kuma guramun bi katil ma yusadihu saboda shi damisa muguramun yana da san kashe duk abin da ya hadu da shi bi sababin da wani dalili ubi gari sababin ko da babu dalili bi khilafil asali sabanin zaki fa innahu la yaqtulu haywanan illa idha jaa zaki bai kashe dabba sai dai idan ya ji yunwa ku duba jaa da ainun ya ji yunwa kenan jaa da alhamza ya zo wal jidd al namri al qat kaga jidd kaga fatan damisa al qat ne wato wanda yake dark blue ne wanda yake mai zane zane mu'allamun wani ke da alama bi alamin sudin da alama bakaki tamtaddu min zahri wanda ta miƙu tun daga bayansa ila batni har zuwa cikin sa wala kuma khalibun yana da kumbuna jam'in mikhlab tawila masu tsawo yubrizuha indal hujumi yakan kafa su yayin da ya fado madabba wa an yabun kuma yana da fika jam'in nab takhtariqu idhama farisati wanda ke kararraya kashin dabban farautarsa wa huwa la yajri ka gidi shi ba gudu yake ba kaman sauran dan uwan sa mil haywan na dabbobi bal yathibu wa sabatin shi yana tsallani tsalle wasi'atan mai lawa tazidu hajmu hajmatuhu unfar wanda take kara ma fadowar sa karfi wa shiddatan da tsanani wan namiru mawdini wal hind shi da misa ana samun sa ne a India wa iskurul gabati katiba kuma kan zauna ne a dazuzzuka masu duhun bishiyoyi bisharti an takuna qariba min al-mai amma din sharri ta kasance kusa da ruwa hatta idha kharaja yabhathu an farisatin lahu hatta hadidin ta kai mai ya fito yana neman abin farautar sa wara asayyadin fi talbihi kawai sai ya ci karo da mafarauta suna neman shi ada sabihan to sai ya dawo ya fada cikin ruwa to ta cikin ruwan sai gudun musu wa balaga gabata husayi fada cikin dajin sa kabla an yudrikahu ahadun gabanin wani ya riske shi kama shi wa fil hindi yakhruju sayyaduna bi sayyidihi a can kasan India mafarauta suka fito domin farautar sa mumtaqina zuhur al afyan suna hawa bayan giwaye afyan jam'in fil mumtaqina ko mumtaqi shine mufrad ba imtata fi limadinsa imtata imtati wa mudajjajina bisra'i kuma suna masu lulubida makani fa idza ra'ahum qadimina alayhi dan yaga sun gabato musa tawagala fil gaba sai kutsa cikin daji ya tawara fi khilaliha domin ya boye a cikin daji din walakin tamawujal aghsani sai dai a karkacewan rassa yannunmu ala makani sai manne a gurin shi fa yudliguna alaihi rasas to daga nan kuma sai su sakin mushi wata idan rassa suna karkacewa haka to nan ne za su hango shi sai su sakin mushi dalma a sashi fa ya kau katila sai ya fadi katilan kun ga katil fa'il dana yana da ma'anan maqtul ism maf'ul ne la haraka bihi ba mujita da shi wa huwa wal filu adwani ladidani abokan gaba ne matsananin abokan kuma tsananin gaba aduwul ladudun aboki mai tsananin gaba kenan ya khafu kullu minhum al akhar kowanne yana tsoron dayan dan uwansa walakinnakuma idza istama'a sidai idan suka hadu qamat bainakuma harbun shadidun sai wata yaki mai tsanani ta afko tsakankanin su fayata allakun namiru sai giwa ya hau bi khurdumi fil sai ya hau hancin giwa khurdum shine hancin giwa kharatin shine jaminsa wa yahawil fil an yulqiyahu sai giwa shi kuma yi kokari ya maka shi ta ta kadami karkashin kafafuwansa thumma yanzilu alayhi zanna sai fado kansa bi kulli jismi da dukan jikinsa fayaqtuluhu sai kashe shi sharra qitlatin mummunan kisa tab to kai ku kowa ya giwa ya fado masa ai dole ana siffanta giwa irin rikakken nan da tifan mota ai dole ku mutu to Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.